A jihar Bauchi ga misali akwai yanke hukunci tsakanin yan jam'iyyar PDP da kuma jam'iyyar APC wanda take kalubalantar nasarar lashe zaben da PDP din ta yi a zaben shekarar bara. A dangane da hakan ne jigo a jam'iyyar APC din ya shawarci magoya bayan su da su kasance masu bin doka da kuma umarnin kotu.
Sunana Alhaji Hassan Sharif, sarkin Arewan Bauchi. Yan jam'iyyar APC nan jihar Bauchi, kullum muna wannan kiran cewa a dinga mai da abu a hannun Allah, a kuma dogara gare shi, kuma a yadda da abinda kotu ta hukunta, tunda musamman yanzu shine kotun karshe. Saboda haka kuma magoya bayan mu muna roƙon su da su zauna lafiya, ko ta mana dadi ko bata mana dadi ba, mu yi hakuri. Mu dai babban abin da muke bukata zaman lafiya, ba jam'iyya ba komai bane, kuma dukkan mu abokanan juna ne, dukkan mu ƴan uwan juna ne, muna zauna a jiha daya. Saboda haka da Allah muke roƙon jama'a mu yi hakuri, mu zauna lafiya, kuma fatan alheri ma jihar Bauchi. Duk wanda yafi zama alheri Allah tabbatar mana.
A nata bayanin kan batun tabbatar da wanzuwar zaman lafiya dangane da sakamakon da kotun kolin za ta bayyana, shugaban shiyar jam'iyyar PDP a jihar Bauchi ya buƙaci zaman lafiya a dangane da irin sakamakon da zai bayyana.
To, sunana Alhaji Yayanuwa Zainabari, shugaban jam'iyyar PDP na shiyar Bauchi ta Arewa, kuma jami'in watsa labarai na jam'iyyar PDP a jihar Bauchi. To, alhamdulillahi, mu jama'iyyar PDP wannan hukunci da za a yi ba shine na farko ba. To, wannan shari'a ma ta babbar kotun koli, kuma abinda zan kira wa al'ummar jihar Bauchi sai addu'a domin Allah shi ya san me zai faru. A fatan mu shine idan an yi wannan hukunci, jama'a mu ci gaba da addu'o'i da goyon baya a gwamnati, Allah ya bamu zaman lafiya a Bauchi da ma Najeriya gaba daya.
A halin da ake ciki kuma, gamayyar kungiyoyin farar hula sun gudanar da taro a sakatariyar yan jarida a Bauchi domin yin kirawa matasa da kuma yan siyasa dangane da muhimmancin zaman lafiya.
Sunana Abdulkadir Abdul, na zo ne a ƙarƙashin jagorancin kungiyoyi guda biyu da suka yi haɗaka, wadda suka haɗa da Arewa Youth Mobilization Initiative da kuma Mass Mobilization for Voting Wisely. Mun gudanar da wannan taro na manema labarai ba don komai ba, sai don wayar da kan matasa, domin shi ne babban huruminmu dangane da kan sakamako da kotu za ta zartar a gobe, Litinin 20 ga watan Janairu 2020 daidai. Kira da nake wa matasa shine su sani fa ita kotu dokar ƙasa ta samar da ita, sannan kuma hukunci na kotu ne. Kuma a zahirin gaskiya shine muna kira ga 'yan siyasa, don Allah duk abin da zai kawo tashin hankali mu iya kokari, duka parties muke wa wannan kira, a yi iya kokari a guje shi.
Abdulwahab Muhammad, Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya.